Duvare, that is SP, Special Protection Unit, to social during the Commodoring the Gender, achieving Commodoring the Gender with that term. Look at your community. Appoint several criminal revenue to appoint El Sandra and Wedding on the CDC account with a Payuka do. To see the CDC, and I want the skill in the Samutanation. Appoint position when they come out at a feeling gap last week. Yaki a feeling gap. I wonder if I came, if that has not a woman promotion, you can get what you have right by when it's the issue of it.
A ina ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general ɗan sanda ba.
Jama'a assalamu alaikum. Idan masu sauraron mu za su iya tunawa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi na inspector general na ɗan sandan yanzu Salamu Arase a bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe zaɓe amma kafin a rantsar da shi ya kama aiki. Haka kuma tsohon shugaba Goodluck Jonathan shi yana da tsohon Inspector General na ƴan sanda Mike Mbama Okiro a matsayin shugaban hukumar kula da ayyukan ƴan sanda ko kuma Police Service Commission ko PSC a takaice. Inspector General Solomon Arase shine mai zaben duk wanda ya dace a yi masa ƙarin girma daga kan mukamin ASP har zuwa muƙaddashin Inspector General. Shi kuma Mike Okiro shine mai tabbatar da wannan nadin a bisa ka'ida tare da amincewar wakilan hukumar sa. A yau za mu ji bayanin wasu abubuwan da waɗannan mutane guda biyu suka zartas na yin ƙarin girma ga wasu jami'an 'yan sanda.
Kuma abin da ke so sake gina maka akwai medical promotion da aka yi kwanan nan from ASP to superintendent ba a taɓa yi ba, ina jin ban ga organization ba ko soja ko SS ko ina. The case of the organization that is going to perform a correct profile of a rare for the Union Police. The ASP, superintendent, DSP has to superintendent. But some may need a DSP rank in their shoulder. They must double promotion. The medical office, I wouldn't need to promote in that scale. I know the chief Suleiman Abba, I call him one in Moses Jatubo. Moses Jatubo, she named Mr. Rowe, she's the bunker side, Jonathan. The Mila Tawani, the Uche. Uche, who she named Mr. Rowe, it's a patient, Jonathan. Yanzu ya kema magana Uche yanzu mai na shi kwanan da suka samu CSP da shi da Mila. Bayan Jatubo yanzu aka bid na Jatubo shi su CSP ne amma shi Jatubo yanzu sai commissioner of police. Unfortunately, very wrong. Yanzu aka da zai kema magana wallahi shi commissioner of police ne. Kuma yadda nake ma magana ba shi kaɗai ba ma yanzu haka muna da AC wanda ya promote na shi PSO. PSO GLCSP ne ya promote na shi AC ba. Fourth PPRO Junior CSPJ wanda take yi nomo a cikin wannan service tana 406 ya ɗauke ta ya ba ta AC ainihin serial number na ta 406 inda take kira a cikin listin da na ba nomo ɗaya ba nomo biyu ba nomo uku ba. Kaga kamar su CP Ojukwu daga wanda yake CP Kogi da CP Elelugu na STT da CP Chris Ezide na Edo wallahi duka su da junior DCs. Duk ya promote na su ya ba su CP rank.
Akwai wannan tambaya kuma da za mu yi ta kamar yadda muka yi alkawari kusa da ta ƙarshe cewa shi Solomon Arase kan ƙara wa mutane girma ne bisa son zuciya. Idan an duba misali kamar CP Chris Ezike wanda yake a jihar Edo, da shi ne mutum na 38, sannan aka dawo duk mutane aka ture su aka naɗa shi aka masa ƙarin girma. Ata ita kanta kakakin runduna taku ita Olabisi Kolawole ita ce ta 406 ta ture duk mutum 405 aka zo aka bata wannan ƙarin girma ta zama yanzu mataimakiyar commissioner ƴan sanda. To shi me yasa Solomon Arase yake daukan irin waɗannan matakai da za su iya jawo masa matsala ya zubar da mutuncin ƴan sanda?
Ai na ce ma service commission su ya kamata a yi masu wannan tambayan ba shi inspector general ɗan sanda ba.
DSP Tinja Madam ya ba da amsa a madadin inspector general Solomon Arase kamar da yadda aka ji ya ce hukumar kula da ayyukan ƴan sanda wadda take karkashin Mike Okiro ita ce take wannan abu kuma ita za a tambaya. To amma kada a manta da cewar shi Inspector General na ƴan sanda Salamu Arase shi ne mai mika sunayen waɗanda yake so a yi makarin girma. Ita hukumar ta amince idan ta ga bai dace ba ta ki. Abinda ƴan sanda masu zargin Mr. Arase da nuna bambancin yanki da na addini suke faɗa shi ne cewar wata ɗaya bayan hawansa kan mulki ga misali ya yi ƙarin girma tare da amincewar hukumar Mike Okiro mu wasu ‘yan sanda su 14 masu mukaman DCP ko mukaddasan kwamishina zuwa mukamin CP wato kwamishina kuma maimakon ya bi sahun da ke cikin wannan kundi kamar yadda aka fi yi sai ya zaɓo waɗanda ransa yake so ya tsallake waɗanda baya so. ‘Yan sanda 14 da aka yi mukarin girman nan zuwa mukaman kwamishinoni daga ranar 26 ga watan Mayu na 2015 daga na ɗayansu har zuwa na 10 duk a jere aka ɗauko su a cikin kundin jerin sunayen jami'an 'yan sanda masu mukaman DCP. Daga cikinsu akwai 'yan arewa guda 4, sauran guda 10 kuwa duk 'yan yankin kudancin Najeriya ne. To amma abin mamakin a nan shi ne da aka zo kan na 10 ɗin wato Anthony Obizi Michael daga jihar Cross River. Sai aka tsallake wasu mutane su 25 dukkansu 'yan arewacin Najeriya an banda mutum guda ɗaya tak. Sai aka ɗauko wasu 'yan kudu Emmanuel Ojukwu daga jihar Anambra wanda ya taɓa zama kakakin rundunar 'yan sanda. Aka ɗauko Chris Ezeki shi ma daga jihar Anambra. Aka ɗauko Moses Jitobo tsohon jami'in da ke tsaron lafiyar tsohon shugaba Goodluck Jonathan kuma ɗan jihar Bayelsa shi kuma aka sake tsallaka wasu mutane su 42 a bayan waɗancan guda 25 da aka tsallake wato an tsallake mutane 67 kenan aka bashi wannan mukami na kwamishina. Wannan shi ya kawo adadin waɗanda Inspector General Solomon Arase ya naɗa kwamishinoni a zaman guda 4 'yan arewa guda 10 'yan kudu. Wannan kenan. Akwai wasu matakan yin ƙarin girma na 'yan sanda da ake kira special promotion inda mutum yakan tsallaka mukami guda zuwa wani na sama. Kamar ga ƙananan 'yan sanda daga kurtu har zuwa speto, shi speto janar ɗin yana iya yi domin raɗin kansa ba sai ya tuntuɓi hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ba. A ranar 1 ga wannan wata na Janairu da muke ciki ga misali, Inspector General Solomon Arase ya yi ƙarin girma na musamman wasu 'yan sanda guda 6 masu mukaman kofar zuwa mukaman spetoci dukkansu a sashen jiragen sama na wannan runduna. Kamar yadda yake kumshi a cikin takardar yin ƙarin girman wanda kwamishinan 'yan sanda CP Adeyemi Ogunjemilusi ya sanya ma hannu a madadin shi mukaddashin Inspector General mai kula da mulki, an yi wannan ƙarin girma ne ma Esrom Bomenem, Precious Amachuku, Damola Akinade, Muyibad Ajani, Ogundiran Omotayo da kuma Blessing Enumaji dukkansu 6 'yan yankin kudancin Najeriya ne. Banda ƙarin girma akwai batun manyan mukamai kama daga na DIG zuwa AIG da kwamishinoni har zuwa mukaddasan kwamishinoni ko DCP waɗanda ake zargin Solomon Arase ya yi shiru da batun cike su saboda idan ka dubi jerin sunayen manyan jami'an da ke kan layi domin cike su ɗin 'yan arewa ne.
Akwai position wanda ya kamata a ce ya yi feeling gap nasu, ya ce ya yi feeling gap ne shi ne muna da position na DIG to IC for supporters ya ke yi, AIG mobile ya ke yi, AIG CTU ya ke yi, AIG STU ya ke yi, muna da AIG investment ya ke yi, muna da AIG force animal branch ya ke yi, muna da AIG armaments ya ke yi, AIG bomb duk ya ke yi. Abun da ya sa yake kuma idan har za a yi wannan promotion dukkan yawanci na zuwa yi wani sai yake shiru a kai. Haka DC position, DC promotion, yanzu da ya ɗauki mutane mutane guda 20 in ma zai yi, to idan zai mutane 20 ta kuma mutane 30 ne zai yi yau nake son gaya maka, idan zai mutane 30 wallahi dukkan su 20 ne cikin 30 ne ba za su zama yi wani, amma sai yake ya ɗauki mutane 5 kacal
mai magana da yawun Inspector General Solomon Arase DSP Tinja Mazam Ibrahim ya amsa wannan zargi.
Na ɗaya da nake son a duba a kan wannan magana shi ne yadda na yi bayani ɗazu na ce maka Service Commission shi Inspector General na 'yan sanda in har shi ya ce zai zauna a kan promotion na mutane abu ne wadda Service Commission za su iya kwerin ɗin shi a kai. In kuma ba Service Commission sun kwayi rin nashi ba shugaban kasa yana kallo, tabbaci shugaban kasa would certainly zai ja hankalinsa akan wannan abubuwan don akwai mashawartan shugaban kasa. Ba aiki ba ne wadda mutum guda zai iya tsayawa ya ce to ya yi zaman abin nan a kai sai abin da ya ga dama yi, ba zai taɓa faruwa haka ba.
A shirin mu na gaba za mu ji ko hukumar kula da ayyukan ƴan sanda za ta dauki alhakin waɗannan naɗe-naɗe da ƙarin girman da ake ma jami'an wasu yankuna kawai. Za mu kuma tuntuɓi fadar shugaban ƙasa mu ji abin da za ta faɗi kan wannan batun. A kasance lafiya.